na kusa abashi to ka okanka abani ne ba sha manomi ga gona ga makwarwa ga kunya ga ruwa dai ga rana masu shanya ba dama ina bar jirgin yawo ba zan yi da nisa ba komai dadin ki yiwo ba zan yi na kura ba haye jirgin yawo masu san zai sauko ba jirgin yawo masu san zai sauko ba haye jirgin yawo masu san zai sauko ba jirgin yawo masu san zai sauko ga wata mata ho jirgin yawo wata san zai sauko ba ta kwashe mu da tafa ba ba mu ce mata komai ba
labari na bada na kara da kari na tara tun farko tun can fari a dan ban shayi yayi na zo da bala'i ka zo da bulayi bulayi dije abi ne da a dogon ja kuna bada stain kaman manja inda za su bada kaya fa ni zan ja kibini mu je is magical ni zan ce na is practical darasin da na bayar classical ni ma I am problematical wallahi
kaci amana da tare ni kuma menene nawa